Har yanzu hukuncin da kotun tarayya ta Umuahia ta yanke cewa a soke sashi na 84 karamin sashi na 12 daga cikin sabon dokar zabe ta shekara 2022 yana tada jijiyoyin wuya har ya kai ga raba kawunan ƴan majalisar dattawa domin daya cikin su Senator Sani Musa daga Jihar Niger ya ce ba a tuntube shi ba kafin a sa sunansa a ayarin waɗanda suke goyon bayan matakin da majalisa ta dauka cewa za ta dauka ka ƙara akan hukuncin
da akai yayin kawo wala sharhin yasa sunayen mutane ni ba wanda ya mun magana sai sa na miƙe na ce to duk shawaran da majalisa za ta dauka a kullun ni ina shiki amma a yau a tsige sunana daga cikin wannan abu dan ba na cikin ta ba wai ban cikin mai akan ba a gaya mani ba
amma mataimakin mai tsawatarwa kuma sanata mai wakiltar jihar Niger ta Arewa Aliyu Sabi Abdullahi ya ce duk da takaddamar da ta kunno kai majalisar ba ta yarda a yi mata katsalandan a aikin ta ba
yau abinda muka kunshi da aka yanke kenan cewa a je kotu a bisa wannan ba dan wani abu ba sai yanda aka faɗe shi shine cewa an yanke din wannan kalaman da aka yi shine majalisa take ganin kamar an shiga gonanta ita kuma bata bada aron gonan ba
to sai dai ne magana da yawun ministan shari'a kuma attorney general na kasa Umar Jibril Gwandu ya ce babu abin da zai hana a cire wannan sashi na 84 karamin sashi na 12 daga cikin dokar zabe domin ta yi wa kundin tsarin mulkin kasa karan tsaye
kotu ta yanke hukunci cewa wannan sashi na 84 karamin sashi na 12 da aka saka a cikin kundin dokokin zabe na shekara ta 2022 na Najeriya cewa wannan sashen ya saba ma kundin tsarin mulkin kasa dan haka kotu ta yi umarni ga ministan shari'a ne ya cire wannan sashi a layin da za a wallafa dokar a cikin kundin wallafa dokoki na kasa to bayanin ya nuna cewa lalle wannan ba doka bane kuma ya kamar ma ba a yi shi ba dan haka ba za a gan shi ba a idan aka wallafa wannan kamar ma babu shi gaba ɗaya kenan dan kotu ta ce ya saba ma doka kuma ofishin ministan shari'a da shi ministan shari'a suna biyayya ga dokokin kasa dan haka wannan zai a cire shi daga cikin kundin dokar ta kasa
ita ma majalisar wakilai ta ce tare da majalisar dattawa za su dauka karar domin ta haka ne kawai za a yi wa tuka hanci nan gaba Madina Dauda, Muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.